الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta Litinin wanda yau 20 daidai ga watan 6 hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya dace da 25 ga watan 2019. Darasin da zamu yi a yau a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhin al-Manzumatul Hayyiyya shine darasi na 7, muna shafi na 20. In ba manta ba ya koro bayani akan ginshikai wanda ake gina abubuwa na shari'ar musulunci akai. Muhammadi asali na farko shine al-kitab, asali na biyu shine as-sunna, sai ce al-aslu thalith, asali na uku al-ijma', shine ijma'i, ma'ana haduwar malamai akan wata mas'ala. Sai ce wa daliluhu hujjarsa qauluhu ta'ala, fadin Allah subhanahu wa ta'ala, da yace wa man yushaqiqir rasula, duk wanda ya saba wa manzo alaihi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shari'a ta bayyana gare shi, sannan wayattabi ghayra sabilil mu'minin, kuma yabi hanyar da ba ta mu'minai ba, wannan gaba ita ce mahallu shahid. Kenan duk abinda mu'minai suka hadu a kai, to wannan abun abin la'akari ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wanda yayi wannan nuwallihi ma tawalla, za mu jibinta masa abinda ya jibinta wa kansa, wa nuslihi jahannam, sannan mu kone shi da wutar jahannam wa sa'at masira, kuma makoma ta munana. Sai ce wa qauluhu alaihi salatu wassalam, da kuma fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wanda ce la yajma'u Allahu ummati ala dalalah, Allah baya hada al'umma ta akan bata. A wata riwayan la tajtami'u ummati, al'umma ta ba za ta taba haduwa ba ala dalala akan bata. To anan idan aka ce al'umma ɗayan uku kamar yadda muka ce, akwai ummatul da'awa, akwai ummatul ijaba, akwai ummatul ittiba. To anan wata al'umma ake nufi? Ko shakku babu ummatul ittiba su ake nufi, ma'ana masu bin manzo alaihi salatu wassalamu sau da kafa, ba za su taba haduwa akan abin da yake bata bane. Ba adalcin Allah bane bai sa su yi ittifaki akan abin da ba daidai ba. To shi sanya duk abin da shi sama wasu malamai suka ce, idan da za a ce malamai sun yi sabani akan mas'ala, muqaddara a ce malamai 100 ne, sai ya zamo 20 sun tafi akan manufa kaza ko fahimta kaza, sai 80 a ciki su kuma suka tafi akan kaza, to muddin 80 din nan wato girkakku ne a fahimin ilimi, kuma abinda suka tafi akan sadda dalilan da suke ga sun gamsu da shi, to ana sa ran cewa dacewa a wajen wannan 80 din ciki. Ina fata an gane. To balantana a ce qatibatan al'umma ta musulunci, kamar ka ce generation na sahabbai ko na tabi'ai ko kuma almajiran tabi'ai. Sai ce fal ijma'u alqawliyyu, shi ijma'i na furtawa, hujjatun qati'atun, hujja ce a yanke. Amma me ake nufi da ijma'u alqawli? Shine yanzu kamar yadda muka sani sahabbai sun zauna birane daban-daban, wasu suna Makka, wasu Madina, wasu Ta'if, wasu suna Kufa, wasu Basra, wasu Yaman da sauran garuruwa. To sai aka samu fatawoyi abinda babu nassi akai. Musan ka'idan ijma'i shine abinda babu wata aya karara da ta yanke cewa kaza kaza ne. Sannan babu wani hadithi sahihi sarihi da ya yanke cewa kaza kaza ne. To amma gurgurdan yanda malamai suka bibiyi ayoyi suka fahimce su, suka bibiyi hadithai suka fahimce su, to sai wata mas'ala ta taso. Sai suka kalli waɗannan hadithai da waɗannan ayoyi, so kalli wannan mas'ala, sai to mu a fahimtar mu wannan mas'ala za a bata hukunci iri kaza. To sai ya zama aka dace malaman Makka sun ba da wannan fatawar, na Madina su ba sun tafi akan wannan, na Kufa, na Basra, na Misir da sauransu. Kuma ba waya ke akwai ba, ba za a ce ai wani ya buga mu wani waya cewa ai mas'ala kaza ta taso, ya kake gani? Ce eh, to ni dai ina ganin kaza. Eh, to da ni na tafi akan kaza amma yanzu na janye. A'a, kowanne gurgurdan yadda suka bibi mas'alolin sai aka samu duk sun haɗu akan kaza kaza ne. Kaga wannan ya zama al-ijma'ul qawli, ijma'i na kowa haka ya furta. To sai ke cewa wa amma al-ijma'u sukutiyyu, amma ijma'i na shiru fa innahu hujjatun dhanniyya. To shi wannan hujja ce wadda ake zaton kaza. Abin da ke nufi da ijma'u sukuti, wata mas'ala ta taso sai jagora ko wani babban malami yace to shi gaskiya yana ganin amsa a kaza shine kaza. To duk saura su yi shiru ba su ce eh ba, ba su ce a'a ba. To ya zama al-ijma'u sukuti. Kamar yaya? Na kawo misali guda biyu. Yanzu tahiyya da muke karantawa a sallah, za mu samu cewa ta zo da lafuzza daban-daban. Akwai lafazin Abdullahi ibn Mas'ud wanda shi ne ya fi zamowa karɓaɓɓe a wajen malaman hadisi, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu zuwa ƙarshe. Me yasa malaman hadisi suka fi gamsuwa da riwayar ibn Mas'ud? Suka ce domin an samu riwaya daga tabi'ai ko ma wasu daga cikin sahabbai adadi mai yawa, sannan kuma lafuzzan ba a samu bambanci tsakanin lafazi ɗaya tsakanin su ba. To sayyidina Umar shi ya karanta at-tahiyyatu wacce ta fi shahara wajen malikiya, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi zuwa ƙarshe. Sayyidina Umar ya karanta wannan akan minbari, yace haka naji manzo da sallallahu alaihi wasallam yana yi. Sahabbai sai suka shiru, ba wanda yace ba kai daidai ba. To shirin su ya nuna sun gamsu, ya zama ijma'u sukuti. Sannan sayyidina Umar Allah ya kara masa da har yau lokacin da ake yawan sake-saken aure, mutum ya zo kawai ya bushi iska, yace ya saki matarsa saki 100, abubuwa suka yi yawa ya zama kamar abin wasa. Sayyidina Umar ya kai minbari ce, to daga yau tunda dai kun yi gaggawa a cikin abin da Allah ya ba da ɗaga ƙafa a ciki, kuna da zikiri a ciki amma kuke gaggawa, to daga yau duk wanda ya ce ya saki matarsa saki 100 mun zubar da 97 mun tabbatar masa da ku. Duk sabai suka shiru, kaga za ka ce ya zama al-ijma'u sukuti, ijma'i na kowa ya yi shiru ba wanda ya musa masa. Wanda al'adar sahabbai ba sa kara ga abin da ba su ga cewa sun gamsu da shi, ba sa wannan kara. Kana faɗin abin da ba a gamsu ba wanda bai ɗaga hannu nan take sai a'a, mu a lokacin manzon Allah ba haka ake ba. Sai na Muawiya yana sarkin muminai, wata rana da ya zo Madina sai ke cewa akwai wani yanayin alkama a Samra wadda ta zama da yawa a Sham, wata yaluwa alkama ce, to tana da auki idan aka niƙa ta kusan rabin kwananta, idan an niƙa sai ya kai kusan kwano ɗaya na gama garin alkama. Sai da ma'aurai sai ke ta, to ina ganin tunda tana da wannan yanayin mu dauka cewa rabin kwanan ta zai isa a fadda kai amma madin me kwano daya yana rubi baki Abu Sa'id yace a a a lokacin manzon Allah ba haka muke ba kun ba za mu gushi muna yadda manzon Allah yake ba haye koma ga Allah kaga sahabbai duk abinda basu ga musu ba ba sa wani ainihin dari dari ko ta kara kawai sai su ce kaza eh ko kuma kaza a Allahumma kawai abinda sahabbai sukan dan yi shuru na dan lokaci abinda suke ga zai iya kawo rabuwar kai saboda rabuwar kai ba ta da kyau misali sai na Usman Allah ya kara masa yadda in ba ku manta ba kamar yadda Malik kuma ya rawaito da sauran tafan hadisi cewa da yazo Mina ya cika sallan az-zuhur da al-asr da isha kun ga kuwa kasaru ake raka'a biyu ake yin su Amina da Arafa da Muzdalifa sai da Uthman sai da yazo tunda kun san ita Arafa ba jam'i ake yi ba za a yi az-zuhra a lokacinta ay al-asr a lokacinta maghriba a lokacinta isha a lokacinta sabanin Amina kenan sabanin Arafa da ake hada az-zuhra da al-asr a lokacin az-zuhra sabanin Muzdalifa da ake jinkirta maghriba ay nufin hada da isha to lokacin da ya tashi sai yayi az-zuhra raka'a hudu irin Ibn Mas'ud Ibn Umar da sauran Ibn Abbas duk sun yi inkari akan wannan al'amari me yasa zai cika sallah manzo alaihi salam bai cika sallah ba Abubakar bai cika ba Umar bai cika ba to za a ishe cika sallah sun yi wannan korafin da aka yi az-zuhr la'asar nayi da aka yi iqama kuma suka zo suka shiga sahu aka yi sallah da su kuma yarka a hudunsa har wani yake tambayar ɗaya daga cikin su ko yake tambayar su me yasa kuka faɗi abinda kuka faɗa kuma amma kuka bi shi aka yi sallah tare sai suka ce al-khilafu sharrun sabani sharri ne akwai masu ra'ayi irin namu idan muka yi tunga muka kauce muka ja tamu zugar to shikenan mun dare kan al'umma sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda malamai sun ambaci dalilai kaman uku da yasa ya cika sallah dalili na farko labari ya zo masa cewa ƙauyawa da suka zo suka yi sallolin az-zuhr da al-asr aikin haji sai su ga an yi az-zuhr biyu la'asar biyu isha'i biyu su koma sai su koma gida suka ce ashe ma duk an rage sallolin saboda haka suka yi tira ka biyun su a gidajensu haka so gani an yi lokacin Abubakar lokacin Umar suka ce to ashe ma sallolin da an rage su sai da Usman sai so ya nuna cewa sallolin suna nan yadda suke sai ya cika wasu suka kara da cewa abinda ya sa yayi wannan kuma dalili na biyu saboda matafi shi ke kaso to shi kuma duk inda ya je garin sa domin shi sarkin mu'mine ne duk inda mu'mine suke garin sa ne to shi yasa yaga cewa shi ba matafi bane duk inda zai je a yankin da musulunci yake duda malamai sun yi sabani shi wai kasru da ake yi Amina dan tafiya ne ko dan ibada wato kasru ce sakamakon tafiya ko kasru sakamakon ibada mafi yawan malamai suka ce kasru ce kawai saboda ibada domin ko dan makka sai ya rage sallah ba zai cika ba kaga ita ma duk haramu ce ina ba ta mun gane to dai abin da nake so in ce ijma'u sukuti kamar yadda malamin anan yake cewa wato abin ne wanda yake ainihin hujja ce tabbato ma'ana ana zaton tun da suka yi shiru haka abin yake amin yace da annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan domin ta yiwuwa akwai wani wanda ya saba ma wannan matsala amma bai bayyana an san shi ba ko dai ya faɗa a wani wuri da labari bai zo ba ko kuma a'a yana nan ra'ayinsa aka san haka amma ya shiru bai faɗa ba sai ce walakin sai dai idza qala al-ulama kulluhum qawlan idan ga baki ɗayan malamai suka faɗi wani ƙauli wa ajma'u alaihi kuma suka haɗu akan wannan walam yukhalif fihi ahadun babu ɗaya daga cikin su da aka samu ya saba fa huwa hujjatun qati'a to wannan hujja ce a yanke ba tantama ina fata mun gane ar-rabi'u asali na hudu al-qiyas shine qiyasi me ake nufi da qiyasi sai ce huwa ilhaqul far'i bil asli shine ruskar da reshe da asali fil hukumi a cikin hukunci li illatin tajma'u bainahuma wato saboda wata illa da ta hada su sai ce wa huwa ma yusammunahu shine wanda suke kiran sa da suna qiyasul illa wato qiyasi na illa dalili kaza shi yasa muka ce kaza daidai da kaza yake wa qad qala bihi jumhur ahli al-ilm to shi da yake cewa wa qad qala bihi jumhur ahli al-ilm mafi yawan malaman ilimi sun tafi akan sa ma'ana mafi yawan malaman ilimi sun tafi akan cewa qiyasul illa aslun mu'tabar qiyasi na illa wani asali ne wanda dole ana la'akari da shi ina fata mun gane to me ake nufi da qiyasul illa hadisi yana cewa kullu muskirin khamrun duk wani abinda yake kawar da hankali haramun ne akwai kuma hadisi da yake cewa ma askara kathiruhu fa qalilu haram ko kuma kana alayhi salam duk abinda da yawan sa ya bugar to kadan din sa ma haramun ne yanzu kun ga idan mutun ya sha giya me ake yi masa bulala 80 shine wato ainihin abinnan haddin giya a ina aka samu wannan asalin sai suka ce abinda yake faruwa saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina yarmuna almuhsanati alghafilati minne yo fadil saman jadda wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatubu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jadda wanda suke yi wa katangaggiyar mata kaman miya kazafi sannan ba su zo da shaidu hudu ba a yi musu bulala 80 kawai mutum ya zo ya ce ai wance mazinaciya ce kuma shi ba shi da wata shaida to yi mutum ya ce ai wance karuwa ce me hukunci cewa wance karuwa ce mutum ya cancanci haddi ko kuwa ya ce sai haddi ma'ana yanzu idan mace ta ji wani ya ce mata ita karuwa ce in ta kai shi kotu sai an masa bulala 80 saboda me saboda bai ganta tana fasikanci ba kuma sai ko za a musulunci da za a samu mutum hudu koko su ce sun gan shi kamar tarbi da tabariya da ya ce a na gan su a mayafi ɗaya ban san me ake ba hukunta sai an bulale su ko alalan mu'mini ne masu darasu to kaji ina fata mun gane to sai malamai suka ce to ita giya idan mutum ya sha ta zai yi marisa ko zai yi tambene zai dinga sambato to in yayi sambato zai yi yarfe zai yi ƙarya zai yi sharri to saboda haka kenan ashe hukuncin ta hukuncin mutumin da ya kazafi ta bulala 80 to akan haka tunda shan giya haddin sa bulala 80 to yanzu da zamu ga wani ya kada bula kun ga dai bula halacce tsarkakiya ce ana sa fararen kaya to sai wani yazo ya kada bula ya sha ya koshi sai aka yana tambele yana baye to idan aka tabbatar lalle ba ti da sa masa akai ba ba a ya ganta ya dauka soko bane ya sha da gangan ya sha to sai an yi masa bulala 80 to kun ga ya zama qiyasul illa domin illar da ta sa aka yi wa mai shan giya bulala 80 shine bugarwa to shi ma wannan gashi ya sha abin da ya bugar da shi to saboda haka sai malamai suka ce to qiyasul illa mu'tabar ne ina fata mun gane amin sai ce wa ankarahu zahiriyya to amma su zahiriyya sun yi inkarin shi suna ganin ba hujja bane ba wa ba'dul hanabila da wa'isu sashe na hanabila wa qawa'ifu qalilatun min ahli ilmi da wayansu ƴan mutane kadan daga cikin malaman ilimi ma'ana suna ganin cewa su kiyasu illa a wajen su ba zai zama wani abin da za a gina addini akai ba sai ce walakin na jumhurar umma to amma sai dai kunzumin al'umma alal qawli bil qiyas sun tafi akan cewa lalle ana yin kauli da kiyasi yanzu misali Allah subhanahu wataala sai ya ambaci baiwa mace fa idza uhsinna fa in ataina bi fashatin fa alaihinna nisfu ma lam yusat min adhab idan baiwa aka katangance ta aka yi mata aure to idan aka same ta tayi zina za a yi mata rabin haddin ya na azaba yanzu ya idan tayi zina ba taba aure ba me za a yi mata bulala dari to amma asali idan mace ta taba aure ya in tayi zina me ake mata kisa to ai babu rabin kisa tunda babu rabin kisa sai aka ce to ita da nassin qur'ani idan baiwa katangagiya tayi zina za a yi mata bulala 50 to shi bawa namiji fa tunda wancan maganar mata ake to nan ma malamai suka yi kiyasi suka ce to za a kiyasta bawa namiji akan baiwa mace saboda haka ita ma idan wani abuwan shi ma idan ya zamo cewa ya yi zina bawa to ba a kashe shi kun san shi bawa duke wani ne kamar ragon wani ne ko basurin wani in aka ce za a kashe shi an yi masa asara to saboda haka sai a zazzabe shi ina fata mun gane kai mun gode ba Allah da ya zama dai bautar nan yanzu ba sai mutum ga shi da daraja da komai ya zama ba wani ai ba daɗi amin amin sai ya ce wa huwa dalilun sahihun ya ce dalili ne ingantacce idza tawaffarat shurutuhu almadhkura idan ya zama sharuddansa wato sun cika wanda aka ambata fi kutubil usul a cikin littafin usul fiqh sai ya ce tabqa iddatu usulin ya ce to amma akwai waɗansu ginshiƙai da suka yi saura mithlu kaman qawli sahabi wato faɗin sahabi yanzu idan aka samu sahabi ya faɗi wata magana to za a dauki ta ma wannan asali daga cikin asalai na addini wannan shi ma sabanin malamai ne wasu suna ganin idan ɗaya daga cikin hudu da aka yi musu abinnan Abubakar da Umar maganar su wannan kadaya ce saboda alaikum bisunnati nasi ne manzo alaihi salam ya faɗa cewa sunnar su mu'tabara ce to inda za a samu wani sahabi wanda ba su ba yayi wani kauli akan wata masala ba a samu hadisi ko aya da tabbatar da wannan ba amma kaulin wani sahabi ya tabbatar da wannan to za a dauki wannan a matsayin hujja ko ba hujja bane wasu suka ce hujja ne kaulin sahabi wasu suka ce gaskiya ba hujja bane domin ai samu wayansu sahabban sun saba masa saboda ka bane bane ba mu dauki maganar sa yanzu zaka iya samu dauki yanzu Ibn Mas'ud yanzu Abdullahi Ibn Mas'ud shi a wajensa da za a ce a wajen Abdullahi Ibn Mas'ud da za a ce mutum ya mutu ya bar uwarsa da 'yan uwansa yanzu me za a bai wa uwa a matsayin gado sudusi fun kan da huɗu watan fali ummi sudus yan uwa sun cire uwa daga sudusi zuwa sudusi to sai aka yi rashin sa'a cewa shi ɗanta ya musulunta ita ta musulunta yan uwansa ba su musulunta ba kuma sai ya mutu yanzu gashi ya bar uwa musulma da yan uwa wanda ba musulmi ba to yanzu za a ce sun cire ta daga sudusi zuwa sudusi ko ko tunda su ba musulmi bane ba ba za su bata ruwa don ba su sha ba Ibn Mas'ud yana ganin inda a ce mutum ya mutu musulmi uwarsa musulma yan uwansa ba musulmi ba shakikai ko ne abbai duk da haka sun cire uwa daga sulusi zuwa sudusi sun bata ruwa ba don su sha ba sun cuce ta duk da ba za a ba su gado ba to haka dai uwar za a bata kashe iyakan shida wannan shine ra'ayi ibn Mas'ud yace tunda Allah bai sharadi ba kai ta in kan nabu ikhwatan fa li ummihi sudus Allah bai ce ikhwatun muslimuna ba to amma duk sahabbai sun saba masa haka da ibn Mas'ud yana ganin cewa ya mace biyu ba za a ba su kashi biyu akan abin nan ba tunda Allah ya ce fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thuluthu fawqa aka ce fawqa thnataini sama da biyu kenan lissafi da uku zai fara kuma da ibn Mas'ud to shikenan din biyun ne me za a ba su Allah dai ya ce fa in kanta wahidatun falha nisf idan daya ce za a bata rabi to sai aka ce kuma idan mata ne sama da biyu ba ambaci biyu ba to duk sahabbai sun tafi akan cewa biyu zuwa sama ake nufi kamar tun da aka ce fa in kana ikhwatun kaga ikhwa jami'i ne to lissafin daga biyu zai fara yanzu idan za a ce mutun ya mutu ya bar uwa da yan uwa biyu rakkin to dai duk da biyu ne sun cire uwa daga kashi daya akan uku ta kuma kashi daya akan shida ina fata mun gane to kenan ashe ba kullun zaka ce kaulin sahabi ya zama hujja ba idan ka samu wasu sun riga sun saba masa dole aje magana sai yanzu ni ba zai zo ba yace to ni in zan yi rabon gado mace ƴaƴa mata biyu ba zan ba su kashi biyu akan uku ba tunda ibn Mas'ud ya tafi akan cewa ba za a ba su ba sai daga uku zuwa sama sai mace ai jama'un sahabi sun saba masa saboda haka la'utaddu bi kaulihi huna ina fata mun gane to shine yake cewa wa mithlu istisab al-asl da kuma misali na wato abokantakar asali ko kuma a ce ibqa'u ma kana ala ma kana wanda ta kaida ce wato tabbatar abu a bisa yadda aka san shi ma'ana yadda abu yake yanzu mukaddara kaman a ce sai ka zo ka wata tabarma kana so kai sallah sai ga wani dan jirwaye jirwaye akai to yanzu zaka ce wannan najasa ce ko kome sai mu ce asalin tabarman tsakakke ne saboda kawai kai sallar ka sai idan ka ji wani zarni ko wani abu to shine wannan zai tabbata cewa kaza kaza ko kuma ka zo zaka wuce sai ka ji wani jikin wani bene zaka ji tsar ruwa ya dan zubo maka kawai sai ka ce ruwan wanka ne ba fitsari ba ne yawa asali kawai ruwa ne ake amfani da shi ba a tsallo fitsari daga sama ka gani to kawai shi ne istisabul asal kawai abuci kaza asalinsa kaza ne to a tafi akan wannan sai idan aka san abu ya bayyana sannan kuma wannan gaskiya abu ne wanda yake mai sauki yawa sai ce hadhihi umurun to wannan wa'is al'amura ne ikhtilafa ulama'u fiha malamai sun yi sabani a ciki wal khilafu fiha qawiyyun yace sabani a cikin wannan da muka ambata karfa ne a wajen malamai amma al khilafu fil qiyas amma yace shi sabani a wajen qiyasi fa huwa khilafun da'ifun yace sabani ne mai rauni wal jumhuru kunzumin malamai al-ihtijaj bil qiyas sun tafi akan kafa hujja da qiyasi walakin al imam ahmad يقول سيد امام احمد رحمه الله تعالى yana cewa al-qiyas yace shi qiyasi yuzhabu ilayhi ana tafiya zuwa gare shi inda darura yayin lalura mithl al-maita kaman cin mushe ne haythu yuzhabu ilayha yayin da ake tafiya zuwa ga cin mushe inda darura idan ya zamo lalura ma'ana in ba wani madafa sai qiyasi to kaman dai ka rasa abinci ne sai mushe kawai sai a ci dan dole fa idza wujida an-nass fi kitabillah idan aka samu nassi a cikin littafin Allah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ko sunnan manzo alaihi salatu wasalam fala hajat ila qiyas to ba da wata bukata zuwa ga qiyas fa in lam yujad in ko ba samu ba yuzhabu ila qiyas to sai a tafi zuwa ga qiyasi min babu darura babi na lalura fa qaulun nabiy to fadin wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala da yace wadin bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu da yace kai addini da littafin Allah da kuma sunnonin da suka zo daga manzo alaihi salatu wasalam in kai wannan zaka tsira kuma zaka ci riba ya'ani abinda yake nufi it aldinaka ka sanya addinin kan ma'khuzan an riko shi an samo shi an kitabillah daga littafin Allah azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzo alaihi salatu wasalam wa hiya al ahadith as sahiha sunni hadithai ingantattu amma ma jaa an ghairihi to amma duk abin da yazo ba daga manzo alaihi salatu wasalam ba fayunzaru fihi to wannan za a tsaya a dube shi fa in wafaqa al kitaba wa sunna idan ya dace da qur'ani da hadisi ukhiza bihi sai a riko da shi wa in khalafa al kitaba wa sunna in kuma ya saba ma qur'ani da hadisi fa innahu yuraddu ala sahibihi to wannan za a mayar da shi zuwa ga mabocin shi wal a'immatu yusuna bi hadha kuma limaman shari'a duk suna wasiya da wannan magana yace yaqul imam shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i muhammad ibn idris Allah ya jinkira gare shi yana cewa idza khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace idan magana ta saba mata manzo alaihi salatu wasalam fakhudhu bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ku riko da fadin manzo alaihi salatu wasalam wadribu bi qawli urd al-ha'id ni kuma ku jefa da magana ta da kibango ma'ana ku wanwar da ita ya salam dan Allah ka duba imam shafi'i ya rasu 204 yanzu shekarar sa nawa da rasuwa 1236 da rasuwa ba da haihuwa ba an haife shi 150 da imam shafi'i bai dogon rayuwa shekara 54 katan iya rayuwa to amma kita in magana ta saba wa abinda manzo Allah ya faɗa ku jifa da magana ta wata rana ina da wanda daga cikin almajiransa da imam shafi'i ya faɗi wani hadisi ban iya tuna hadisin sai ce to imam kai daddaga hadisi ya ce kaza to kai kuma me kake cewa sai ce kaga janjami ne daure a kuguna kun san janjami shine damar kiristoci yace kaga janjami ne a kuguna ya zan ce maka manzon Allah ya ce kaza kuma kace ni mai ra'ayi na ina da wani ra'ayi gaban fadin manzo alaihi salam alqawlu qawluhu ai abin da ya faɗa kawai shikenan kaulan mahaidan an riga an gama ina ma dai a ce mu tafi akan wannan rayuwa mai tsafta ce duk abin da saba abin da manzo Allah ya faɗa a jefar da shi kaga sai a zauna lafiya amma ina wa yaqulu al-imam malik imam dar al-hijra رحمه الله تعالى كون مالك يا رسول 179 يتي كلنا راد ومردود علي دكان مو كوا daga cikin mu ma'ana a matsayin sa na malamai zai iya mai da martani akan wata magana wacce bai gamsu da ita ba to sannan shi ma a iya mayar masa da martani akan wata magana da ya faɗa yace illa sahib hada alqabr sai dai ma'abucin wannan kabari shine manzo alaihi salatu wassalam shi duk abin da ya faɗa an riga an gama ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin manzo tsira da amincin Allah su karatafa ta gare shi li'annahu kana yudarrisu fil masjid an-nabawi domin shi maliku lokacin da ya faɗi wannan magana yana darasi ne a masallacin manzo alaihi salatu wassalam yake cewa fayaqul haka ne ko fayaqul sai yake cewa illa sahiba hadhal qabr sai dai ma abucin wannan kabari far rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu alaihi abadan manzo alaihi salatu wasalam har abada ba za a watsar da magana sa mai da mata martani ba wane mutum wa inna ma yuqbalu qawluhu alaihi salatu wasalam kai tsaye ana karban maganar manzo alaihi salatu wassalam amma ghairuhu amma waninsa fa in wafaqa alkitaba was sunnata ukhiza bihi in ya dace da qur'ani da hadisi sai a riko da shi wa in khalafa yurad in kuma saba sai a wasar wal imam abu hanifa al imam abu hanifa ya rasu hijira tana da shekara 150 wasu malamai ma suka ce ranar haihuwar imam shafi'i tunda mace an haifi shafi'i 150 to ko dai ba ranar bace ba za mu ce shekarar haihuwar imam shafi'i shi ne shekarar rasuwan abu hanifa kenan kun ga bai magan shi ba dashi Abu Hanifa yana daga cikin abin nan almajiran tabi'i tunda shi an haife shi da tsara shekara 75 mun gane ko ya sunan Abu Hanifa mana ba ko mana ba kare sunan Abu Hanifa sunan sa Abu Hanifa ko mana umar ya sunan Abu Hanifa sunan sa Abu Hanifa mana Uzair ya sunan sa an ibn Thabit Nu'man ibn Bashir sahabi ne an Nu'man ibn Thabit sunan sa kenan Hanifa an yi sabani wasu suka ce Hanifa yassa ce shi za ki ta Abu Hanifa mana baban wance wasu suka ce Hanifa shine tawada da inda zai tafi za ka shi da ita wadar dan alƙalamin sa saboda kada ya ji wata hikima ko wani ilimi bai rubuta ba to shi zake ce masa Abu Hanifa kullun suna tare to ga abin da yace wa huwa awwal a'immatil arba'a shine farkon limaman shari'an nan guda hudu kun ga Abu Hanifa malamin maliku ne malamin maliku ne yaqulu rahimahumullah ta'ala Allah madaukake da kansu yaqulu yana cewa in ja al hadith yace idan hadisi yazo ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo alaihi salatu wassalam fa ala ar-ra's wal aini to mun gani kai da fata yace wa idha ja al hadith an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma idan hadisi yazo daga sahabban manzo alaihi salatu wassalam nan shi malan sai yake cewa fa ala ar-ra's wal aini to shi ma kai da fata amma wannan ma shine abin da ya fada ba ina zaton dai an samu kuskuren bugu abin da yake cewa ma ja alis sahaba ikhtarna wannan shine Imam Az-Zahabi an bata cikin sayar alamin nubala ma'ana idan aka ce manzo alaihi salatu wasalam ya fada kai da fata mun yadda wa ma ja alis sahaba ikhtarna amma abinda aka ce ya zo daga sahabbai to za mu tsaya mu tattara maganganun nasu sai mu zabi wanda muke ganin yafi me yasa saboda sahabbai ba mu asubai bane ba mu asubai bane sahabbai shi yasa kita ikhtarna to sai mu tsaya mu zaba kun ga yanzu na faɗa mana dazu cewa duk sahabbai sun tafi akan cewa ƴaƴa mata biyu zuwa sama za a ba su sultani amma ibnu mas'udi na sai a ba su sai sun kai uku zuwa sama kaga kenan sai mu ce to ikhtarna anan sai mu ce to ban mu zabi magana ibnu mas'ud ba mun zabi ta sauran sahabbai ina fata mun gane yanzu kamar yadda wasu suka hakai to Abubakar da Umar suna ganin aikin haji ifradi ya fi tabattui wata rana ana tattaunawa da ibnu mas'ud ko ibnu abbas ɗaya daga cikin su yana cewa aikin haji tamattu'i shine yafi saboda manzo alaihi salamu yana cewa mafificin haji shine wanda aka danga ainihin daga tarbiyya kuma aka zubar da jini aka yanka shi ko ifradi ba yanka a cikin sa sai wanda suke tattauna ke cewa to ai Abubakar da Umar su suna ganin cewa ifradi yafi yace kai kuna so a muna ruwan duwatsu daga sama su kakkashe mu ina sai muku manzon Allah ya ce ku ce Abubakar da Umar sun fada ai Abubakar da Umar ana magana manzon Allah ya ce kaza ku duba Abubakar da Umar magana su ba a bakin komai take ba in ta ci karo da hadisi to ina maganan wani dan me zaka iya cewa eh wato wani abin nan wani abin tausayi in ma baka kausasa harshe ba misali Allah ya laddafa mana to sai yake cewa wa idza jaa al hadith ala tabi'in to amma idan hadisi yazo daga tabi'ai fa hum rijalun wa nahnu rijalun mazaje suke mu ma mazaje muke yauwa shi ya isa ya faɗa kanan kai da ni ba mai saba tunda shi tabi'i ne idan aka ce tabi'i dan uwansa ya faɗa ba aya ba hadisi to shi ma sai ce to ni ma tabi'i ne ni ma zan yi nawa ijtihadi saboda haka in naga nawa yafi da sakawa sai ga shi kenan ya'ani yana nufin allabi ja'a an ghayri llahi wa rasulihi yana nufin duk abin da yazo daga wannan Allah da manzo wa ashabihi da abin da ba sahabbai suka faɗa ba yunzaru fi to za'i duba walau kana man ja'a anhu koda ko wanda wannan magana ta zo daga gare shi min afdalin nasi yana daga mafifitan mutane walau kana min at-tabi'in kai koda wannan mutun daga tabi'ai yake fa in wafaqa al-kitaba was sunnati akhadna bihi in ya dace da qur'ani da hadisi sai mu riko da shi wa in khalafa taraknahu in kuma ya saba sai mu bar shi kun san daga cikin ni'ima da Allah ya wa ahli sunna bin yadda suke girmama malami to ba masumi bane idan ya fadi wata magana aka ga cewa ta saba mu hadisi sai a ce to Allah ya yafe masa amma muna nan akan hadisi za ku iya gaskata ni da wahala ka samu wani malami wanda ahli sunna suke kaddarawa kamar ibnu taymiya ibnu taymiya wallahi nayi imani cewa hasidin idza hasada shine kawai zai kushe mishi ko dai jahili wanda dama bai san abin da ibnu taymiya yake faɗa ba ko kuma hasidin idza hasada ai kuna ji daga cikin malaman Kano wanda suka yi shuhura a wajen bata shi kun san akwai lissafin sa as-sarimul maslul ala shatimir rasul zaran dan kan sakali akan mai zagin manzon Allah littafi ne wajen shafi 700 duk akan kare da farman manzon Allah yake shi to dai daga cikin wancan malaman wanda suke bata shi shi da kansa dai karanta littafin yace kai dan taymiyan nan ina ga ko a littafin nan ko wani laifi ina ga Allah zai yafe masa a littafin nan to wannan daga cikin wanda suke adawa da shi ne daga cikin wanda yake cewa wai ibnu taymiya mutumin kirki ne dan abdul wahhab ne ya bata shi la ilaha illallah tsakanin su da shekara 500 ibnu taymiya shi an haife shi 661 ya rasu 728 shi ku dan abdul wahhab ya rasu a karni nama na wannan ce an haife shi ya rasu ina jin wajen 1200 da doriya ya rasu ma'ana tsakanin su shekara wajen 500 to wai wanda aka haifa yanzu ne kaman ka zo ka ce mutumin da aka haifa a bana shi ya bata dan fodiyo yanzu wannan kiyasi ne ai dan fodiyo na shekara kusan 200 da rasuwa to sai a ce mutumin da aka a ce ai dan fodiyo mutumin kirki ne amma wani da aka haifa a 2019 din ne shi ya bata shi kaga ya nuna ma ba a kan tarihin ana fahimta sa sosai to abinda nake so in ce ibnu taymiya duk da yadda ahli sunna suke kaddara shi zaka samu wa'insu masail da ya tafi akai ahli sunna sun ce a'a wannan ba mu tafi akai akan wannan misali yanzu akwai hadisi da yake cewa innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahlihi alai mamaci ana masa azaba saboda kukan iyalansa akan sa ma'ana mamaci da ake masa kuka iyalansa suke kuka to za a yi masa azaba sakamakon wannan kuka to shi ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala sai yace wannan yu'adhabu min at-ta'adhdhab ba min at-ta'dhib akwai at-ta'adhdhab akwai at-ta'dhib in kace at-ta'adhdhab shine bakanta rai bakanta zuciya ma'ana shi ibnu taymiya yana ganin cewa tunda Allah yace wani mai laifi ba zai dauki laifin wani ba to ya za a yi mutumin da ya mutu a yi masa azaba saboda kukan ƴaƴansa ko matarsa saboda haka kenan yu'adhabu shine yuhzanu ana bakanta masa rai in yi wannan kukan nan take daga cikin almajiransa suka tafi akan ta a'a wannan ba haka bane wannan hadisi mahmulun ala alladhi awsa bi an yubka alai an fassara wannan hadisi ga wanda yayi wasiya a yi masa kukan akwai wanda su suna ganin su mutu ba a yi kuka ba to sun zama kananan mutane saboda haka idan mutum ya mutu ma haggayya ake a dinga rangada kuka a ce kai lalle babba giwa ta fadi akwai wanda yake cewa idza mitu fanini bima ana ahluhu wa shuki alayya jayba ibn tamaliki ce idan na mutu to ki yi mun kuka irin wanda ya dace da matsayin iri na iri na kuma ki yayyage rigarki yake abin nan yar malik ko kuma a wanda ya san al'ada family za a yi ta kukan kuma bai yi wasiyyan kada a yi ba abin nake so in ce mu a tafiya ta sunna ba wai da malami ya faɗi abu za a ce an sallama masa sai an ga abin nan ya dace da alkitabu wa sunna in yi samu kuskure sai mu ce to Allah ya bai masa wannan kuskure amma ba ma tare da shi kaga sabanin wanda suke tafiya ta bid'a so duk abinda wani ya fada za a rube ido a ce ai in dai wani ne ya fada shikenan wallahi ina tuna wata muqabala da kai tsakanin malam Samari Idris Allah ya kansa da gafara da wani malamin dariga malam Samari yake tambaye sa cewa yanzu kai ka yadda cewa shehin ka zai tashi ranar alkiyama da matsayin annabawa 70 haka fa yake rubuta cikin littafin ku ka yadda da wannan maganar yace in dai shehu ne ya fada na yadda la ilaha illallah ma'ana kawai tun da riwa ne ya fada kawai shikenan wannan hauka da meye kamar wannan hauka ne saboda ka kidan ahlu sunna wal jama'a mutum zai bada fatawa idan ta saba ba za a tafi akan ta ba Allah zai kuma labakar gumi yana daga cikin malaman da muke kaddarawa a kasan nan wanda suke gwar mai tabbatar da sunna amma akwai fatawoyinsa da dama ba mai masa muwafaka akai ba muna cewa kuskure ne Allah ya yafe masa bidarin sunna nan a wajenmu amma dai wannan fatawar ba mu yadda ba misali yanzu daga cikin fatawoyin malam gumi Allah ji kansa yana ganin cewa interest na banki layi uta ba za a ila kare da shi ba babu komai da babban banki saboda yana ganin wannan kuɗin kima ne takardu ne ba zinari da azurfa ba ne ba har ya tafi akan wannan sai muka ce Allah ya yafe masa amma dai wannan fatawar ta saba ba ma tare da shi akan wannan malam yana ganin Isa ba zai dawo ba saboda abinda ya fahimta da irin bayanansa sai mu ce Allah ya yafe wa malam fatan mu kafin komawa su ga Allah sai ya janye wannan fatawar to ko dai bai janye ba muna ta Allah ya yafe masa amma ba ma tare da shi akan wannan tunda da yake sun tabbatar saboda haka tafiyar sunna ba a makance ake yin ta ba ido gobe ake yin ta abinda ya zama ya dace da Qur'ani da hadisi shi ake tafiya akai amin 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 sai ce wal imam ahmad wa qala al imam ahmad imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa rahimahullahu ta'ala yace ajibtu liqaumin yace ina mamakin mutanen da araful isnada suka san isnadi wa sihhatahu suka san ingancin sa yazhabu li ra'ayi sufyan suke tafiya akan ra'ayin sufyan thauri yani sufyan thauri yana bin sufyan thauri al faqih al imam al jalil sufyan thauri jabal min al jibal ka san muna da sufiyana ne in ka dace sufiyana an yi shiru ana rufin as-sauri akwai ibn uyayna shi as-sauri ya rasu 161 ya ma riga maliku rasuwa sufiyana as-sauri wato ilimin sa baka iya kwatanta ilimin da Allah ya bashi da kuma wara'i da tsantsene sufiyana as-sauri kuma bai san rufa ba ina tuna akwai wani azzalumin basalake irin a lokacin sa to sufyan thauri bashi da lafiya yana kwance sai wannan basalaken yazo duba shi dama shi ba zuwa gidan sarki ba ya zuwa to da wannan basalake yazo duba shi fuskar sa a cikin bango sai mai jiya siyasan manhajin sa ba sa shiga ino da sarki sai ce ina zaton bacci yake sai ce kada kai gariya kada kai gariya to shikenan wannan basalake sai ce to da Allah Allah gafarta malam ko kana da wayansu bukatu da kake so mai maka yace kware ina da su yace bukatun su ne da farko kanka sake zuwa gidana daga yau sannan in na mutu kakkai mun addu'a ba na bukatar addu'a yace su ne bukatun na kawai wane mutum to sai da sauri jabal min al-jibal to shine imam ahmad kun ga shi ya rasu 241 to sai yake cewa ina mamakin mutanen da suka san isnadi da ingancin sa amma suke tafiya akan ra'ayin sufyan yana ji sufyan da sauri kana yace wallahu ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna a hirdin wanda suke saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyayi kansu kada wata fitina ta same su aw sibahum azabun alim ko wata azaba mai radi ta same su saboda kai yake cewa fala yujuzu akhdhu qawli al-faqihi baya halatta riqon maganan wani malamin fiqihu mahamma balaga min al-faqihi duk inda ya kai tafaskar sanin fiqhu wal ilmi da kuma ilimi illa idha kana mabaniyan ala dalilin sahihin sai in ya zama abin da ya fada an gina shi a bisa dalili ingantacce amma in kana mukhalifan lid dalil to amma idan magana sai zama ta saba madalili fala yu'khadhu bihi ba za a riki maganar sa ba li'annahu la qawla li ahadin domin babu wata karbabbiyan magana a wajen wani kowane ne ma kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam inda ga maganar manzo alaihi salatu wasalam qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku kuskura ku shiga gaban Allah da manzo wa ake fada mu wannan maganar Abubakar da Umar fa asali su ake mu wannan maganar saboda lokacin da wata tawaga ina jin wafdu Abdulaziz ne suka zo a wannan lokaci Sayyidina Bayan sun kammala abin da suke Sayyidina Abubakar yake cewa ina ga wani ya kamata a nada ya zama shugaban su Umar yace ina ganin cewa wani ne sai Umar yake ta Abubakar ina so kake kullu ina faɗa magana ka saba mun yace kai ma haka to saboda haka Allah sai ya hantare su yace la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli tun daga manzon Allah ai shi ya kamata ku bari ya faɗi shugaban ba ku ba to yanzu Abubakar da Umar ake faɗa ma wannan ina ni ina kai Allah sam dace yace inna Allah samiu alim Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma masani to yan uwa mun yi baiti biyu za mu tashi baiti da uku kuma lokaci ya hadin nasu sai dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah subhanahu wataala mai rahama mai jin kai mai tausayin bayi yadda Allah ya daddafa mana aka zaba mukan nan a cikin lumana na tabbatar da cewa duk wanda yake kasan nan kudu da arewa kafin zo zaba mukan nan yadda abuwa suka dumama hankali ya tashi ba a ganin cewa za a yi abin nan a cikin lumana kamar yadda Allah ka umarci wannan gaskiya tafiyar addu'a ne da kuma tausayin Allah da yake bayan sa. Allah muna godiya da ya dawo so kasance a haka. Kuma lokacin daina addu'ar bai yi ba. Kullum kada mu dauka addu'a ta wucin gadi ce. Yadda ka san numfashi a wajenka kayi jiya, kayi yau kuma kana yi yanzu kuma goma za ka yi. Haka cin abinci ka ci jiya ka ci yau ka ci bara kana so mahabbadi in ka rayu ci to haka ake son addu'a saboda haka har yanzu mu ci gaba da yin addu'a a kammala bayyana wannan sakamako lafiya a tashi lafiya duk da cewa labari ya zo an dajiyar abubuwa can da can wannan kuma dama za ka iya hana irin wannan abubuwan ba to amma wallahi ni daga cin abinda ya burge ni na kyautata da can kaman an dora kasan nan akan wani layi na tsaftace harkar zabe kawai sai na fahimci cewa waɗansu shekaru da suka wuce can to duk irin harigidan da ake yi shi aka so a yi ku duba abin takeici a ce har wasu jihohi sun ma fidda sakamakon zaben kasa gabaki dai kafin a yi shi kafin a yi ganin bugagge a takarda amma fidda kawai har wani ya tsere ba wani da ƙuri'u kaza an aribakunan mutane an ce musu kashi ba albasa ba to sai ya zamo an dora wani abin akan saitin da muke fata insha Allah ta'ala abin mu nake ga muyin arewa mu abu zai amfana saboda galibi mu muke fitowa muna yin zabe waɗansu jihohi kawai da marubutawa ake a dora wanda ake so a dora a sauke wanda ake so a sauke gaskiya wallahi na fahimci an wahalar da bayin Allah tsawon shekaru bayin Allah da tsofaffi da mata da marasa lafiya su sha dogon layi su sha rana su aje ayyukansu sannan kuma sai a zo a dora wanda ake so a dora kowannan alhakin wallahi a ce mutum yaje da shi lahira ya ishe shi so muna gode ma Allah to amma kamar yadda na faɗa akwai sauran zaɓuɓɓuka na gwamnoni da suke tahowa su ma muna fata za mu ci gaba da addu'a Allah ya sa a yi su lafiya a kan mara lafiya kamar yadda na faɗa ranar Alhamisu don Allah a matsayinku na matasa matasa 'yan uwanku sun fi jin maganar ku sama da yadda suke jin maganar iyayensu da malamansu to da Allah ku ci gaba da fadakar da matasa yan gwanku su kallin muhimmancin zama lafiya da kuma rayuwa akan dumana a yanzu maganar da muke kun sani jajibirin zagan nan akwai inda akai arangama a wasu bangarori har ma wasu suna lahira yanzu an kashe su basu mori komai a harkar siyasa su suka san me za su faɗa ma Allah in suka je kuma wanda suka kashe su su ba suka san me za su faɗa ma Allah amma dai su masu irin bangar siyasa tabbai kansu yanzu an can da aka kashe me suka dora kuma ƙarshe iyayen gidan nasu da suke sa su wannan abin ba abinda za su yi wa bayansu kila wani yana da mata da ƴaƴa shikenan matan sun shiga matsala wani ma shi ke ɗauka nauyin iyayensa kila an kashe shi da matansa da yayansa sun shiga matsala iya dan abin da za a yi a dan sai buhun shinkafa da karin din taliya akai a cinye sati dai shikenan an riga an shiga matsala wani ya rasa wani bangare na jikinsa wani ya rasa kafa ko hannu wani a jikkata shi dan abin da za a yi masa dan sai masa magani na wucin gadi wani injiya sa za ta kai shekara wallahi da wahala a yi masa taimakon da ya wuce wata biyu zuwa wata uku shi kira daga an kyale shi da ya kamata mutane su dinga la'akari da wannan abubuwa muna fata mu ci gaba da yin addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai zaɓin alkhairi wanda ya fi zamowa mafi nagarta Allah ya zaɓa mana shi wanda ya fi zamowa alkhairi daga ƙarshe akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa Malam Salih Umar wanda yana daga cikin masu zuwa karatu yau da kullum ɗan uwan Manura yake faɗa min cewa ya samu hatsari zai tafi wata ziyarar 'yan uwa har ya samu karaya to muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da mai kafara kuma ina roƙo da Allah wasu daga cikin 'yan majalisi musamman 'yan kwamitin Riyadu Sunna su samu lokaci ko da wakilcin mutum biyu a ga cewa je an duba shi da sauran majalisi za su zai ji daɗi don mutumin da yake ta bibiya karatuka kullum ana tare da shi a ce ya samu matsala kuma ya ga ɗin to gaskiya ba a nuna masa yammantaka ba so ina ba da shawara in ma akwai ɗan ƙwarƙwariyar taimako da za a iya na ɗan abin da ya sauƙaƙa a ce an je masa da shi to duk dai zai taimaka kuma zai farin ciki muna fata Allah ba shi lafiya Allah ya kafara Allah ya kiyaye masu rarrabe.